Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau ranar Talata 9 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji ayyukan da gidauniyar farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya ya sa gaba kuku ta sa gaba a yanzu. Za a ji cewa kwanciyar hankali ya samu a masarautar Jada ta jihar Adamawa. Sannan za a ji irin hoɓɓasar da ƙungiyar Red Cross ke yi a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Sulaimanu Barma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa yi wa shugaba Donald Trump kashedi na wato bayan zaɓensa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya janar Michael Flynn a matsayin mai bashi shawara a kan tsaro. Duk da haka Trump ya ɗauki Flynn amma ya kuma sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aiki. Obama ya yi wannan kashedi ne a kan ɗaukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba, wuni biyu bayan hamshakin ɗan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasarar bazata a tarihin zaben shugaban Amurka, inda ya doke tsoho sakatariyar harkokin wajen ƙasar Hillary Clinton. Obama ya sallami Flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikinsa. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatar wa manema labarai wannan kashedi da Obama ya baiwa Trump. Ya ce Obama shi ba mai ra'ayin Flynn ba ne, kuma ba wannan batu ba abu ne da ke boye ba, saboda Flynn wadda ke goyon bayan shugaba Trump ya rika sukan shugabancin Obama.
An ci gaba da fadar albarkacin baki kan nasarar da zababban shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin hada kan Turai yayi akan Marine Le Pen mai tsaurin ra'ayi wadda take barazanar fidda kasar Faransa daga kungiyar tarayyar Turai. A kasar Jamus wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara. Yayin da waɗansu ke bayyana matuƙar farin cikinsu, wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda Macron ba su da wani zaɓin. Ina jin abin baƙin ciki ne yadda aka wato abin ya kasance haka, saboda Macron ba mutum ne da aka so ya lashe zaɓen ba. Wannan tankar zaɓi ne tsakanin ƙwayar cuta da kuma cutar kanta. Ga ƙasashen Turai dai, zaɓen ya yi daidai kuma suna masu lali marhaban da wannan zaben, inji wata mai suna Sandra Ban Express. Shugabar Jamus Angela Merkel ta kira Macron ta wayar tarho da kanta, tana mai mashi murnar nasarar zaben. Suma firaministocin ƙasashen arewacin Turai a gabashin tekun Baltic sun yi marhaban lali da wannan zaben. A nan Amurka, shugaba Donald Trump ya aikewa Macron saƙon barka da lashe zaben a shafin Twitter, yana kuma bayyana cewa yana sa ran ya yi aiki tare da shi Macron ɗin.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana marhabin da kuɓutar da 'yan mata 82 na makarantar Chibok da 'yan ta'addan Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya, kuma ta kira ga iyalai da jama'a da a taimaka ma waɗannan mata da ke cikin ɗimuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga dukkanin 'yan Najeriya da su riƙe wa 'yan matan da hannu biyu, kuma a ba su taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a, inji kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Litinin. Kakakin Stephen Dujarric ya ce ana yin watsi da 'yan mata da aka taɓa yi musu fyaɗe a cikin al'umma. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin zai sa ido kansa akan kyautata rayukan wato rayuwar su wa'annan ƴan matan da aka kubatar da su. Gidauniyar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da rukunin masana a Najeriya, ciki har da masu nasiha da kuma liktoci, wadda za su taimaka masu wa'annan ƴan matan su ci gaba da rayuwarsu.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a nan ɗinnan Washington a gobe Laraba, don tattaunawa kan Siriya da Ukraine da wasu batutuwan da ƙasashen biyu suke da alaƙa a kai. A kan batun Siriya, sakataren na niyyar tattaunawa kan batun taƙaita yaɗuwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Siriya da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a Siriya, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litini. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake faɗar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Siriyar. Mattis ya faɗi hakan ne jiya Litini, yayin da aka masa tambaya kan wannan matakin, sai ya ce a kodayaushe mugun mutum na daɗa shiri ne kan shiri. Ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka. Rasha ta da Turkiya da Iran sun amince da shawarar Rashar a kan shirin taƙaita yaɗuwar yaƙi a Siriya a makon da ya gabata, a yunƙurin kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe shekaru 6 ana gwabza. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya ƙarƙashin Tiwa Danjuma ta ce cikin fannonin da za ta tallafa wa har da wasu asibitoci. Sanusi Adamu, gare ka.
Asibitocin da za su ci gajiyar tallafin naira miliyan 40 da gidauniyar tallafa a jihohin arewa maso gabas da ƴan ta'adda da kungiyar Boko Haram ta daidaita, wadda janar TY Danjuma ke wa jagoranci, su ne asibitin Micika da Madagali, wadda kowannensu zai amfana da tallafin naira miliyan 20. Babban darakta na gidauniyar Victim Support Fund, Farfesa Sunday Ocheche, ya ce zaben asibitin biyu na zuwa ne bayan la'akari da irin gudunmawa wadda suka bayar wa ƴan gudun hijira da kuma waɗanda suka jikkata lokacin da ayyukan ta'addanci ke zafafa a yankin. Baya ga ayyukan kiwon lafiya kuwa, gidauniyar na tallafawa fannonin ilimi da kuma yaƙi da talauci, inji Farfesa Sunday Ocheche.
The major constructions are going to begin in Michika. We are starting with the total reconstruction of the local government secretariat in Michika. We have been in the area of education.
Za mu sake gina sakatariyar karamar hukumar Michika. A fannin ilimi mun samar da littattafai, takalma da jakkuna wa ɗalibai 12,000 ƙarƙashin shirin baiwa mata tallafi na soma sana'o'i kuwa. Akwai mata 2,000 a kananan hukumomi hudu da suka amfana da tallafin naira 20,000 kowannensu. Akwai matakai da sharuɗa da gidauniyar ta gindaya, inji Farfesa Sunday Ocheche, lokacin da yake amsa tambayar ko gidauniyar ba ta gudun kar a karkata waɗannan kuɗaɗen. Maimakon haka, baya ganin zai fi dacewa idan gidauniyar ta aiwatar da ayyukan ta kai tsaye.
But also we are conscious of the risk of mismanagement and mishandling of the issues.
Muna sane da hatsarin da ke tattare da yin haka. Dalili ma kenan da yasa daukan tsauraran matakai. Wannan ma shi yasa sai da muka sanya hannu a yarjejeniyar aiki kafada da kafada, kannan muka mika takardar kuɗin. Gwamna Muhammadu Umaru Jibrilla Bindo na jihar Adamawa ya ce barnan da ƴan ta'adda na Boko Haram suka yi ba shi misaltuwa, shi yasa ma za su ci gaba da daukar kokon bara har sai an shawo kan matsalar rashin muhimman kayan rayuwa a yankunan da abin ya shafa.
I'm very happy you are going to start construction.
Mun yi farin ciki da za a soma aikin gina asibitoci da sakatariya na karamar hukumar Michika. Sai dai ba za mu gajiya ba wajen neman ƙarin tallafin. A ƙananan hukumomin Gombe da Maiha, gidauniyar tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu ta zabi marayu 1,000 da ta danga wa wasu iyalai amanar kulawa da rayuwa da kuma ilimantar da su ta hanyar baiwa kowane iyali tallafin naira 14,000 kowace wata. Malam Abba Muhammad na ɗaya daga cikin iyaye da suka ɗauki amanar marayun a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar Adamawa.
Ni ina gani matakin da suka yi nan sun iya tabbatar da cewa suna da tausayi, suna da imani, suna da kuma son taimaka ma al'umma don a samu mutane nan gaba su zama shugabanni masu kirki masu kyau.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.
To Allah shi kyauta kuma gaida Sanusi kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan.
Be inda Allah be marifin dirmi ala tagdo lamdo hanko tagi lawan hanko tagi jawro tagi sarki kofa Allah bam tu darjaji nulado annabi Muhammadu urna do takle. Shambaji dan na duba dole mi yetta lamu marku barka lamu lami do hayatu bi isa dan na do yaya dan bi dudu aminatu do tiwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka bi alhaji abba bi aminatu ande beti lamu Muhammadu Nuru Razil Zondo Gonga Andebo Jauro Razil Betti Mangu Korko Hajja Binta On Wani Ndotiwa Korko Hajja Aisa Tukaru Wani Ndotiwa Baba Erima Hadin Betti Lamu Baba Erima Hawao Betti Lamu Baba Erima Umaru Sanda Aholi Amgonga Baba mi yetima wallahi mi yetima ide amana Allah au tawal kona tati dunia kona tati deni de dun kona tati wala mu anda olembe sanga kwa mule melembe olembe sanga kwa mule melembe garja jilamu wati umatore yoti habe meselomel subirabe mata fere fere yoti alhaji suud president ayotina da abajida da abajida ainda goni suwa be alhaji ali modi bonana suwa amhami jabama be muhammadu kabiru suku yanu goni yusuf adeshe be basilu suwa olembe sanga kolembe kolembe Laminu director Fekom Hami Jabama Umaru Haman Nuru Hami Jabama Umaru Muhammad Nuru Hami Jabama Idrisu Muhammad Nuru Hami Jabama Idrisu Muhammad Nuru Hami Jabama Alhaji Abakar Jamuam Hami Yetama Alhaji Abakar Jamuam Hami Jabama Wallahi Miyeti Ide Amana Allah Usman Sowa Ambaba Jabama, Ismail Sowa Wallahi Miyetima Alhaji Al-Fakibe Alhaji Adun Alhaji Abdullahi Hami Jabama Alhaji Bonjo Sanugorko Rashida Babakal Kuwa Sanumadan Sale Sanulaminu Sanumadan Sale Alhaji Biri Tijani Abisu Alhaji Biri Tijani Abisu Alhaji Dewa be Alhaji Isa Alhaji Bonjo Sanugorko Rashida Wallahi Miyeti Wallahi Miyeti Wanu Wallahi Miyeti Hide Amana Allah Aholi Gonga Baba Miyeti Ma Wallahi Miyeti Ma Hide Amana Allah Akawal Kona Tati Dunia Kona Tati Deni Denu Kona Tati Walamo Anda Olembe sanga kwa mule melembe Olembe sanga kwa mule melembe Wallahi miyeti ide amana Allah Wallahi miyeti on ide amana Allah Ide haberde, gangu haberde, endi haberde, enda
dan haberde dongan kumbara no bari wandu halande wala mo anda olembe sanga kwa bulembe lembe olembe sanga kwa bulembe lembe wallahi yati ide amana allah ide haberde gangu haberde entam haberde
ai ibotum use to sai kuma masarautar Jada ta jihar Adamawa inda aka samu kwanciyar hankali bayan nada sabon sarki Ibrahim Abdulaziz Garika
kafin dainalin sabon sarkin Jada sai da kuwa kai ruwa rana a yankin a tsakanin bangaren da ke neman kujerar to sai dai kuma a yanzu ai cewa an sasanta lamarin da koyi kai shirye bikin nadin sabon sarkin Jada Alhaji Umaru Ado Jada yanki ne da ke da manyan yan siyasa da kuma yan boko da suka da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar to sai dai kuma batun kowa ma zai gaji tsohon sarkin da ya rasu ya so ya raba kawunan shugabannin yankin inda wasu ke magoyan bayan dan sarki mai rasuwa yayin da wasu ke marawa sabon sarki Alhaji Umaru Ado tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi a yankin 24 suka rubuta takardar korafi da suka aike wa mai martaba ga wani ganye da kakakin majalisar dokokin Jad da kuma mai martaba Lamidin Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ko da ke hakan bai hana nadin Umaru Ado a matsayin sabon sarki ba da yake jawabi wajen nadin sabon sarkin mai martaba ga wani ganye wanda ma ke zama shugaban majalisar sarakunan masarautar ganye da ta kunshi kanan hukumomin ganye Jada da kuma Tango Alhaji Umaru Adamu Sanda ya ko buƙaci al'umman Jada nema da su baiwa sabon sarkin da aka nada harin kai domin ciyar da yankin gaba
waɗanda suka nemi wannan sarauta
tun farko a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ma gode wa al'umman masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kai da aka so mu samu a yanzu.
Gode mu kware da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi.
Shi da sabon sarki Umaru Ado nuna farin cikin sa yayin da kuma yaba gwamnatin jihar bisa ayyukan da aka so mu samu a yankin.
Senator Muhammad Umar Jibrila Sardauna Mulu bisa ayyukan alheri da yake wa jihar Adama.
Duk da hatsanin da aka samu a tsakanin wasu matasan siyasa an ko kammala bikin cikin lafiya inda ko aka gudanar da rayayyen gargajiya na kabilun yankin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, bari mu kuma garzaya can jamhuriyar Nijar inda kungiyar wato agaji ta Red Cross ta shiga taimako koko ta shiga ankarar da jama'a game da illar wasu cututtuka da kuma rayuwa iri-iri a sassan jamhuriyar Nijar.
Abdullahi Ada shine wakilin kungiyar agaji ta Kurwa Rouge a yankin Difa ya ce sun yi amfani da wannan rana don waye kan al'umma game da annobar cutar anta da ake cema hepatitis da ta bulla a jihar ta Difa. Haɗin kan al'umma, waye kan al'umma kan tsafta da kuma kiwon lahiya da dai sauransu.
Wannan shi zamu kawo gudunmuwa sosai a kan mutane. Yanzu kun san kun duba kun gani a cikin wannan cutar nan da ake cikin jihar Difa an ce hepatitis yake nan. Ita ma muna nan muna kokari muna kawo gudunmuwa da fadakarwa ga dukkan mutanen wanda zankin da aka abin ke na fuluwa a cikin kun bancin shi kun gani abu ne mai bukatun shi to shi ma gogan Allah da za mu je mu kawo musu gudunmuwa jini da mu da wannan kin volunteer kin mun suke yi muke cikin jihar Difa kun san bancin shi aka ce akwai the vulnerable so wanda
fuka kuma masu bukata agaji
kuma masu bukata agaji don kun duba kun ga cikin matan nan akwai mata da yawa wanda yan wanda suke fuska da abun kama mai amma suna ta yawo kamar hakan nan wanda ban maso dan su koma wajen wancan mutanen wanda ba a san su muka taimako wa sana'a dinki kenan an koma sana'a dinki kun gani sun koyi dinkin nan a lokacin da su koyi dinki wata uku a koke kina sabbi da aka ba su da komai da komai kina kuma su ma an da gobe yan mata 70 da girma ka doka cikin refuge da returni da familia ce.
Yanzu haka yan gudun hijira na cikin bukata sosai a wannan yanki na Difa wanda lalle ne kungiyoyin agaji sai sun kara kaimi.
Bukatan nan shi kullum ana neman ta kullum bukata tunda abu ne wanda kullum yake fito abu iri-iri inda kun ga ai na kwatanta maka kamar wajen zancen cutar nan kun ga ita ma wata bukata ce wanda ta zo mun daga baya kenan dole ɗan kungiyoyin agaji na cikin nan wanda suke cikin jihar Difa kenan duk sai mun tashi mun tsaya daidai yanda ya kamata kun bancin shi kuma kun san akwai wajen taimaka shi ma taimaka ce muna nan muna daidai kokarin mu duka kungiyoyin kan su yankin jihati ba.
Me wani abu ne kuka fi mai da hankali a kai?
Sallade abin da muka fi mai da hankali a kai mu dai, don saboda mu fadattan ma mutane dai yanda bisa duka abubuwan da yake cikin kunshi a cikin jihanmu. Kamar bisa abin fannin tsaro, kuma da fannin wani haɗin kai. In kai a haɗe kenan abu baya wani abu baya zuwa shiga. Bambancin shi akwai kuma yanda ake kwatanta ma mutane yanda yake cikin wajen cutar wannan na particular kenan. Kuma shi ma za mu fadatta ma mutane sosai yanda ake wanke hannuwa da gyara wajen yin shan ruwa da duk abubuwan da ya kamata ne na wajen tsafta ne.
A kwanakin baya kamar su ƴan gudun hijiran sun koka da kamar suna da tsananin bukata na kamar abinci da kuma ruwan sha. A wannan fannin me kuka yi?
Yanzu mun samu wata fita a can daban. Za mu gani yadda za a kamata ɗan akwai a cikin kantina a cikin dajin ko a nan cikin difa ɗan akwai irin waɗannan mutane kenan za mu ba da bushe. Wanda za a riga kai ana ɗaukar abinci mutum ana rubuta ana ba su abinci irin waɗannan mutanen kamar wannan samu ba. Kin ga abincin kenan yawa ne kenan kin ga an wuce wani fanni na bada abinci mu da kanmu kenan wajen mai kantin mutum zai je ɗauki abinci ya bada.
Malam Bello wani dan gudun hijira ne a jihar ta Difa godiya yi wa kungiyoyin na agaji inda yace suna taimaka musu sosai.
Suna tallafa mana sosai muna jin dadi. Na kurawu duk zaba in ba kurawu ba muke zamani wannan sai in ba da bada nan gaskiya mu kurawu kan muna jin dadi saboda suna ba mu kaya wani su sange da wani barguna da in so so wannan muna jin dadi sosai da abinci.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku
To gaida Tamar har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Niger inda Sulaiman Munu Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar.
Zaben shugaban kasar Faransa na ranar Lahadi 7 ga watan Mayu na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako. Jaridar L'Enquêteur ta ruwaito cewa nasarar da Emmanuel Macron ya samu a karawarsa da Marine Le Pen bata zo da mamaki ba. Bisa la'akari da cewa bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar a jajibirin wannan zaɓe sun tabbatar da cewa Macron ne zai doke Le Pen sannan goyon bayan da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ba Emmanuel Macron a daidai lokacin da yakin zaɓe zafi ya taimaka wajen ƙara wa wannan ɗan takara samun yardar masu kaɗa ƙuri'a in ji L'Enquêteur. Jaridar Le Gouvernement ta bayyana cewa an gano wasu sabbin rijiyoyin mai a yankin kudu maso gabacin jamhuriyar Niger. A makon jiya ne kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na CNPC ya ba da sanarwar gano akalla muhimman rijiyoyin mai kimanin 5 da wasu madaidaitan rijiyoyin na daban waɗanda ake hasashen suna shaƙe da gangunan ɗanyen mai akalla miliyan 200. Abinda Lebanon ta ce zai ba da damar aika wa matatar Kadunan Najeriya gangunan mai 5,000 a kowace rana. Jaridar La Grève ta zo da labarin wata ganawa tsakanin shugaban kasar Niger da magaddan gari daga da'irori 265 na wannan kasa a dabara da wani taron da suka gudanar a birnin Yamai. Jaridar ta ce Isu Muhammadu ya yi amfani da wannan dama domin gaya wa magaddan gari gaskiya, saboda haka ya ce da su duk wanda ya san ya handame cimakar da gwamnati ta aika yankunan karkara ta hanyar rumbun tsumi na OPVN domin sayarwa talakawa a kan farashi mai rahusa. To ya shirya ya amayo waɗannan kuɗaɗe ko kuma ya huskanci hukuncin da doka ta yi tanadi. Za mu ƙarƙare da wani labarin na daban da jaridar La Grève ta zo da shi, wanda ke gwada hoton matar da tafi kowace mace yawan 'ya'ya a duniya. 'Yar shekaru 37 da haihuwa mai sunan Maryam Nabatanzani Babirye, 'yar ƙasar Uganda, ta haifi 'ya'ya kimanin 38. Wannan al'amari na Maryam ya ɗaure wa 'yan ƙasar Uganda kai, saboda yadda ta rinƙa jera tagwaye biyu so 6, sannan 'ya'ya uku so 4, sai wasu 'ya'ya hudu da ta haifa so 3, yayin da 'ya'ya biyu na ƙarshe suka zo daban-daban, in ji jaridar La Grève. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Shugaba Buhari, Allah ya baka lafiya, Allah kuma ya kara maka lafiya. Asiyar da ka tafi zuwa London domin a sake duba lafiyarka, Allah shi kai ka lafiya, shi dawo da kai lafiya. Dan Allah da taban arewa a san yadda za a bada shawarwari ga gwamnati domin saboda irin kima da daraja da kuke da shi a cikin al'umma.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Damba Habaji daga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah, yan magana da sun ce fata na gari Lamiri. Muna yi wa muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo fatan alkhairi. Muna fata Allah ya dafa masa, Allah ya taimake shi akan jagorancin al'ummar Najeriya mai mutane mabambanta kabilu da addini daban-daban mai al'umma fiye da miliyan 150.
Assalamu alaikum. Me magana Alhaji Aidu mai gora Kampala na madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da masu cece kuce game da tafiyar Janar Muhammadu Buhari nan da domin ƙara duba lafiyarsa. To irin waɗannan mutane ba za ka iya musu ba, domin mutanen nan saboda irin halin da suka jefa Najeriya a ciki da kuma irin bincike da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari take musu, ne da su ƙi Janar Muhammadu Buhari ya sa iya mutu ba. To saboda haka waɗannan maganganu kamar taki ake zuba wa kona game da irin mugayen kalamai da suke waɗannan bayan Allah. Allah ya ƙara Janar Muhammadu Buhari lafiya, Allah ya dawo mana da shi gida, kuma zaɓen 2019 da yardar Allah Janar Muhammadu Buhari shi ne ɗan takarar jam'iyyar APC.
Assalamu alaikum. Magana Hudu Muhammad Bello da sarman hukumar don a jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya, sai ce ku ce da ake game da lafiyar shugaba Muhammadu Buhari. Hakikanin gaskiya wannan lamari bai kamata a saboda siyasa da son zuciya, a kuma din a tena kuma din ra'ayin barayi da suka saki cike kasar nan suna ganin Buhari da dai barsu. Idan ba haka ba, ai ko mutum ya ki Allah ya san cewa gwamnatin Buhari kwalliya ta biya kuɗin safula ɓangarori da dama. Saboda haka mafi alhari gare mu san cewa Allah ne yake ce al'ummar Najeriya ya kawo mana shugaba Muhammadu Buhari bayan banna na shekaru 16. Kuma Allah ya yarda zai je ya gama jinyar lafiya ya dawo kuma ci gaba da aiki.
To yanzu kuma ga Baba Yakuma Kiri ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa yi wa shugaba Donald Trump kashedi bayan zaɓensa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya Janar Michael Flynn a matsayin mai ba shawara akan tsaro. Duk da haka Trump ya ɗauki Flynn, amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da bashi wannan aikin. Obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon mintuna 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba. Wani biyu bayan da hamshakin ɗan kasuwan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasarar bazata a tarihin zaɓen shugaban Amurka, inda ya doke tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ana ci gaba da faɗan albarkacin baki a kan nasara da zaɓaɓɓen shugaban Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin haɗa kan nahiyar Turai ya yi a kan Marine Le Pen mai tsaurin ra'ayi da take barazanar fidda Faransa a cikin ƙungiyar tarayyar Turai. A ƙasar Jamus wata jarida ta yi kanin labarai mai cewar saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara, yayin da wasu ke bayyana matuƙan farin cikinsu, wasu kuma suna bayyana takaicinsu ganin banda Macron ba su da wani zaɓi.
To masu saurare, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Yakuma Kiri da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.